sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM. Za kuma iya kama mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 25 ga watan Yuli na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
To sirkin shugaba Donald Trump kuma mai bada shawara na musamman ga shugaban Jared Kushner zai amsa tambayoyi a yau Talata daga ƴan kwamitin tsaro na Majalisar Wakilai, wanda wani bangare ne na binciken yadda Rasha ta katsalandan a zaben shekarar da ta gabata. Kasar China na kara gamuwar jiragen yakin ta guda biyu da kuma jiragen Amurka da ke shawagi a gabashin kogin China.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce tana nan tana kokarin ceto sauran matan da ƴan Boko Haram ke garkuwa da su. Bayan haka za ku ji cewa muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya yaba wa cibiyar binciken da ake kira IITA a takaice don irin ƙoƙarin da take wajen inganta aikin noma. A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa ɗaliban jami'ar Abdulmumin Diofo sun fara zaman dirshan a ma'aikatar ministan ilimin ƙasar. To ko menene dalili?
Abu ɗaya ne ke iya gamsar da ɗalibai a ɗauki kuɗaɗe a ba su kowa ya ta gidan shi ya taimaka ma ƙwayan shi aiki a gidajensu. In muka gane wurin ba a bamu ba, za mu ci gaba da kwaso duk waɗansu kayukanmu mu tayar da su can gaban ofishin shugaban gwamnati baki ɗaya, mu je mu yi wannan zaman gwamnan jaki har sai ya hito ya ba mu biyan buƙata baki ɗaya.
To za ku ji rahoto akan wannan, muna kuma tafa da shirin noma wanda Sarfilu Hashim Gumal ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Jared Kushner, sirkin shugaba Donald Trump kuma mai bada shawara na musamman ga shugaban, zai amsa tambayoyi a yau Talata daga ƴan kwamitin tsaro na Majalisar Wakilai, wanda wani bangare ne na binciken yadda Rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar da ta gabata. Kushner ya yi magana a jiya Litinin da kimanin da kwamitin tsaro na Majalisar Dattijai a wani zama da aka yi shi a keɓe, yayin da a sarari ya kareta zargin cewar babu wanda yake da wata alaka da Rasha a kwamitin kamfe na Trump ya zuwa lokacin zaɓe na Nuwamban shekarar 2016 da kuma bayan nan. Kushner ya ce, ba ni da wata alaka da Rasha, ban kuma san wani da yake da alaka da Rasha ba a cikin ƴan kwamitin kamfe ba. Ya faɗi haka ne yayin da yake gabatar da jawabi a White House bayan zamansa da kwamitin bincike na ƴan majalisar dattijai. Kushner ya ƙara da cewa, banda wata cikakkiyar sanayya kuma ban dogara da tallafi daga Rasha wajen gudanar da kasuwanci na ba, kuma na bayyana komai a buɗe domin gabatar da wannan jawabin. Ya bayyana cewar duk abubuwan da yayi su ne bisa ka'ida, haka kuma a cikin lokacin da aka gudanar da kamfe na musamman. Shugaba Trump ya yi amfani da Twitter a yau Talata domin bayyana jin daɗinsa da abin da Kushner ya faɗa a ranar Litinin.
Lokaci yayi da Majalisar Dattijai ta Amurka za ta kada kura'a yau Talata akan ko za su ci gaba da muhawara akan shirin sauya harkokin inshorar lafiya wanda aka bullo da shi lokacin tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ko a'a. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattijai Mitch McConnell shine yake jagorantar matsalan lambar kawar da shirin da ake kira Affordable Care Act, wanda aka fi sani da suna Obamacare, amma cikin watan da ya gabata an tilasta dakatar da shigar da dokar sakamakon rashin isasshen goyon baya daga majalisar. A wasu jerin rubuce-rubuce da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a Twitter a yau Talata, ya ce ranar da ƴan majalisar dattijai na wato ta jam'iyyar Republican za su fara kawo ƙarshen inshorar lafiya ta Obamacare ta zo, wacce take wahalar da Amurkawa. Ya kuma yabawa Senator John McCain da ke fama da rashin lafiya sakamakon komowa majalisa da ya yi domin ya kada kura'arsa akan shirin inshorar lafiyar. ƴan jam'iyyar Republican dai na da rinjaye na kujeru 52 aka san 48 a majalisar ta dattijai, idan har ƴan adawa na jam'iyyar Democrat suka samu goyon bayan ƴan jam'iyyar Republican guda biyu, to za a yi sami wannan lokacin. A wannan lokacin ne mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence shi ma zai kada tasa kura'ar.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. An caji direban babbar motar nan da ake zargi da safarar bakin haure ba bisa ka'ida ba wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 10 a jihar Texas kamar yadda takaddun kotun da aka bayyana ranar Litinin suka nuna. An bayyana cewa mutumin ɗan shekaru 60 da haihuwa mai suna James Bradley Jr. daga Florida zai iya fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai ko kuma na kisa a cewar jami'ai. An tsare Bradley ne a San Antonio a ranar Lahadi bayan 'yan sanda sun gano gawarwakin mutane 8 a bayan babbar motar cikin tsananin zafi a wajen ajiye motoci na kantin Walmart. Biyu daga cikin waɗanda abin ya shafa sun mutu daga baya yayin da sauran aka kai su asibiti kuma suna cikin mummunan yanayi bayan zafi da illata su. Jami'ai sun ce suna fargabar yiwuwar karuwar yawan waɗanda za su mutu a sakamakon al'amarin. Kamar yadda kotun aikata manyan laifuka ta bayyana, Bradley ya bayyana jami'an gwamnatin tarayya masu gudanar da bincike cewar ya tuko motar ne daga Shalla a jihar Iowa zuwa Brownsville wato ta jihar Texas kuma bai da masaniyar akwai mutane a cikin motar sai bayan da ya isa San Antonio. Bradley ya bayyana cewa yana buɗe bayan motar mamaki ya kama shi saboda ganin Sifaniyawa sun banke shi har sai da ya faɗi ƙasa. Kamar yadda takardun kotun suka nuna, masu bincike sun ce Bradley ya yi kira matarsa a maimakon lambar agajin gaggawa ta 911 duk da cewar ya san cewar an rasa rayuka. Takardun sun kuma nuna cewar matarsa bata amsa wayar ba. Waɗanda suka gane wa idanunsu sun bayyana cewar an yi smuggle ɗin kimanin mutane 100 a bayan motar a yayin tafiyar.
Kasar China na kare gamuwar jiragen yakin ta guda biyu da kuma jirgin Amurka da ke shawagi a gabashin tekun China. Jami'an sojan Amurka sun ce jiragen yakin China biyu waɗanda ake wa lakabi da J-10 sun yi shawagi a ƙasan jirgin US Navy EP-3 cikin sauri a ranar Lahadin da ta gabata, sannan suka rage sauri inda suka dakata a gaban jirgin, wanda ya sa matukan jirgin suka yi juyawa gaggawa domin kaucewa karo. Ɗaya daga cikin jiragen na China yana ɗauke da makamai. Jirgin na Amurka dai na shawagin bincike ne akan ruwan ƙasa da ƙasa mai tazarar mil 80 akan ma'aunin teku ko kuma kilomita 150 a ma'aunin doron ƙasa daga birnin Qingdao na China yayin da al'amarin ya faru. A shafinta na yanar gizo, ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce matakan da matukan jirgin suka ɗauka sun ɗauke su ne bisa ƙa'ida kuma da ƙwarewa.
Wani dogon gini mai benaye ya afka a birnin Mumbai da ke India wanda ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 3 kuma fiye da 20 suka makale a cikin burbushin ginin. Jami'ai sun ce kimanin mutane 9 ne suka ji ciwo a cikin hadarin wanda ya faru yau Talata a wajen unguwar Ghatkopar an dai ceto mutane da yawa. Faduwar gine-gine a India abu ne da aka saba gani sakamakon masu gina gidajen da ke yin amaja ta hanyar amfani da kayan gini marasa kyau ko kuma ƙara benaye fiye da yadda aka kayyade.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin muƙaddashin shugaban Najeriya ya ce yana nan yana ci gaba da ƙara ƙaimi wajen tabbatar da an sako sauran 'yan matan Chibok da ma ƙarin waɗanda Boko Haram suka kame suke kuma garkuwa da su. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya haɗo mana.
Koda baya ga ragowar 'yan matan Chibok da ke hannun 'yan Boko Haram ya zuwa yanzu, Boko Haram ɗin ta sassace ƙarin wasu mutane a sassan arewa maso gabashin Najeriya. Ofishin muƙaddashin shugaban Najeriya ya ce suna nan suna ta ƙoƙari don ganin an kubutar da waɗannan 'yan mata a gaba ɗaya. Kamar yadda hadimin mataimakin shugaban ƙasar Alhaji Hafizu Ibrahim ke shaida min.
To kamar yadda ka sani abu ne da kullum ana ci gaba da yi, wanda kuma akwai abin da gwamnati ba za ta fito ta faɗa na abin da ake yi ba, sai dai in lokaci ya yi mutane da izinin Allah za su gane.
Yayin da ake ƙoƙarin ceto 'yan matan Chibok, sai gashi Boko Haram ta nuna wani faifan bidiyo da ke nuna ta ƙara yin garkuwa da ƙarin wasu mata a motar 'yan sandan Najeriya akan hanyar Maiduguri zuwa Dambuwa. Dr. Iman Shehu jigo ne a ƙungiyar masu fafutukar ceto 'yan matan Chibok a Najeriya.
Abubuwan da ke faruwa musamman a cikin ƙauyuka, hanyoyi da suka haɗa ƙauyuka da birane a nan Northeast, an san cewa lallai akwai sauran aiki. Ta abin da na rundunar sojoji da 'yan sanda, ta da farko ta ce ba haka abin yake ba, cikin waɗannan da Boko Haram suka kama daga bisani gaskiya ta bayyana ne
shin yanzu menene abin yi tambayar kenan da na yawa masanin tsaro Aliko Yar Rashid Harun
tattaunawa ta hanyar lumana akwai mutanen da suke alaka da su waɗannan ɗan ta'adda mutane ne wanda ba a jin su kuma ba a taɓa amfani da su sun je sun faɗa ma ɗan ta'addan nan cewa ga abin da suke nema ba kuma waɗannan mutane ne wanda su ɗan ta'adda ɗin suna ba su respect suna ba su girma da mutunci suna da asali da su ɗan Boko Haram kuma duk wani magana da suka faɗa suna ji na biyu ba wai za a rika amfani da mutum ɗaya mutum biyu ya rika tattauna da ɗan Boko Haram ba ai akwai mutane da yawa wanda suna da alaka da su ɗan Boko Haram ɗin idan an yi amfani da mutum ɗaya na biyu suka cimma ruwa sai a sake amfani da one set of group na mutane kuma
Malam Ibrahim Muhammad Damatru shi ma na ganin tattaunawar ne kadai maslaha a wannan yanayi
a duk duniya ana tattaunawa da mutane a harkar yaki don haka ba mu ci a tattauna ba idan tattaunawa ta kama shi yaki zubar da jini ne za a yi asaran sojoji za a yi asaran su kuma idan so samu ne a tattauna da su a karbo mutanen da ke hannunsu ba mutanen da ke hannunsu kawai ba su ma kansu a dawo da su hanya su zama mutanen kirki wannan shine yafi komai zamowa maslaha mu dai abinda ba ma so zaman da ake din nan yayi tsuli tsawon lokaci ana ta wannan abu yaki
san mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
ku tausaya ku agaza wadanda kuka yi garkuwa da yan mata Nigeria mu ce kar mu bar ta wargaje Nigeria
madalla a gaida Hassan mai na kaina Muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibajo ya yabawa cibiyar binciken ƙasashen da ake zafi sosai don inganta aikin noma da bunƙasa ingantattun iri wadda ake kira IITA a takaice wadda ke da herkwata a Ibadan. Ga rahoton da Hassan Umar Tambuwal ya turo mana.
Farfesa Yemi Oshibajo ya yi wannan yabon ne ta bakin ministan aikin gona da ya wakilce shi Dr. Abdu Agbe a wajen bikin cikar cibiyar ta IITA shekaru 50 da kafuwa.
IITA, you make us proud, you make us happy, you make us hopeful. You have been consistent in your mission, faithful to your mandate, and committed to the vision of your founders. And I quickly congratulate General Gowon and Chief Obasanjo and all of you for establishing something which has endured and endured in splendor and in success.
Farfesa Yemi Oshibajo ya ce cibiyar binciken ta IITA tana sa su alfahari da jin daɗi, tana sa su yin fata, ta yi tsayin daka ga ayyukanta, ta yi aiki tsakani da Allah kuma sun ga haka. Oshibajo ya ƙara da cewa suna godiya ga tsohon shugaban ƙasa Janar Yakubu Gowon saboda sanya hannu ga takardar kafa IITA a shekaru 50 da sun ka gabata a lokacin da yake mulki. Sun kuma godewa tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo saboda assasa cibiyar IITA a lokacin mulkinsa da dai sauran jama'a. Sai dai wani hamziri ba gudu ba, muƙaddashin shugaban Najeriya Oshibajo ya buƙaci cibiyar ta IITA da ta binciko yadda wani rahoto ya nuna cewa jama'ar Najeriya za su ruɓanya har sau uku, inda alƙaluman 'yan Najeriya za su kai mutane miliyan 450 zuwa shekarar 2050. Hakan zai sanya Najeriya ta zama mai yawan jama'a ta uku a ƙasashen duniya bayan ƙasashen China da India. Yace idan wannan alƙalin ma gaskiya ne ba hasashe ba to akwai abin damuwa. Muƙaddashin shugaban ƙasar ta Najeriya yace ana taji ta jikar cewa jariran da ake haihuwa a ƙarshen kowane mako a Najeriya ya fi jariran da ake haihuwa a ƙasashen Turai gaba ɗaya. Oshibajo yace abin tambaya a nan shine ta yaya Najeriya za ta ciyar da mutane miliyan 450 a cikin shekaru 32 masu zuwa. Don haka ya buƙaci cibiyar binciken ta IITA ta nemo hanyoyi kan dagarki da ƙara bunƙasa abinci a Najeriya.
At over 3% growth per annum, we are reportedly heading for 450 million Nigerians by the year 2050. That will place Nigeria in the third place after China and India. If these figures are realistic and not imaginary, then we have reason to worry. It's now also speculated that more children are born in Nigeria each day of the week than in the entire European Union. If this is true, it is scary. The big question then is, how do we feed 450 million in just 32 years from now.
Masana da dama da daga sassan duniya da dama sun halarci bikin shekaru 50 da kafuwar cibiyar binciken dake Ibadan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, a jamhuriyar Niger ɗaliban jami'ar Abdulmumin Diofo ta Yamai sun fara zaman darshan a yau a farfajiyar ma'aikatar ministan ilimi mai zurfi tare da shan alwashin ci gaba da wannan zaman har sai gwamnatin kasar ta biya kudaden tallafin da ake ba ɗalibai a kowane wata uku. To amma hukumomi sun ce akwai yiwuwar samun maslaha. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma ya aika mana da wannan rahoton.
Dalibai kusan 20,000 ne ke jiran kudaden tallafin da ake kira aid social a wannan lokaci da galibin su ke shirin komawa yankunan karkara domin su taimaka wa iyayensu a aikace-aikacen gona. Kamar yadda aka saba a hutun ƙarshen kowace shekarar karatu, a yayin da a ɗaya ɓangare lokaci ke ci gaba da ƙurewa, dalili kenan da ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai Yunun ta yi kiran magoya bayanta su hallara a harabar ma'aikatar ministan ilimi mai zurfi don kafa zaman darshan na sai yadda hali ya yi, in ji mataimakin magatakardan ƙungiyar ta Yunun Salha Kaila.
Kuna tunani akwai kwanuka waɗanda suka gabata da muka gudanar da wani jerin gwanau wanda bisa haka nan shugabanni suka kira mu na ƙasar nan, wanda har shugaban ƙasa da kanshi ya kai ga kiran mu ya ce mu zo a tantamana a samu a sasanta a gyara a shirya da juna. To mun ka je wajen wannan tantamana suka dauki alƙawarin kwakwara wanda suka ce za su biyan dukkan waɗannan kuɗaɗe. To a zancen da muke muku a yau, kuɗaɗen nan har yau ba a biya su ba ɗalibai, ko ya kai wata guda a yau da suke cikin kwanuka na hutu. Shi ne muka ce to in a yau mun ba da wannan kashedi ba a cika ba, ɗalibai shirye suke.
Ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu, wanda bai so a naɗi muryarsa ba, ya bayyana cewa sun fara tantaunawa da shugabannin ƙungiyar ta Yunun, sannan ya ƙara da cewa suna kyautata zaton za a sami fahimtar juna. Ɗaliban sun ƙuduri aniyar girkewa a fadar Prime Minister domin jaddadawa gwamnatin cewa a wannan karan ba za su yi ƙasa a kuiwa ba har sai sun samu bayanai masu gamsarwa.
Idan muka zo wajen su sai ake nuna mamu babu kuɗi, babu kuɗi. Wannan hujjoji ne wanda ba su iya mu su gamsar da mu. Abu ɗaya ne ki iya gamsar da ɗalibai a ɗauki kuɗaɗe a ba su, kowa ya ta gidan shi zai taimaka ma uwayen shi aiki a gidajensu. In muka gane wurin ba a ba mu ba, za mu ci gaba da kwaso duk waɗansu kayukanmu mu tayar da su can gaban ofishin shugaban gwamnati baki ɗaya, mu je mu yi wannan zaman gwamnan jaki. Hasali ya hito ya bamu biyan bukata baki ɗaya.
Hasali kungiyar ta Yunun ta umarci magoya bayanta su hallara wurin zaman darshan din da tabarmi ko katifu a matsayin matakin shirin kota kwana. Abin nufi idan ta kai su jibge tsawon kwana da kwanaki a farfajiyar ma'aikatar ministan, to a shirye suke in ji su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sulaiman Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a gogonmu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. An dade ana fuskantar rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya, inda manoma kan zargi makiyaya da korar dabbobi cikin gonakinsu suna yi musu barna. Lamarin da ya dade yana haddasa tashin hankali a Najeriya da ma wasu kasashen Afirka, inda duk shekara sai an samu rahotannin tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Game da wannan batu ne shirin noma tushen arziki na wannan makon ya yi dubi kan dalilan da ya sa filayen noma da kiwo suka yi karanci, wanda da alamu shi ne musabbabin rikicin da ake samu tsakanin manoma da Fulani makiyaya. Wakilin muryar Amurka Sanusi Adamu ya yi mana dubi kan wannan matsalar, inda ya tattauna da mai martaba Lami Dan Adamawa.
Karuwar adadin yawar jama'a amfani da gandun daji don kafa manyan masana'antu da manyan gonakin noma na daga cikin dalilai da suka sa filayen noma da na kiwo suka yi karanci dake haddasa rikici tsakanin manoma da Fulani makiyaya wanda ya samo asali lokacin da aka kirkiro karanan hukumomi a shekara ta 1976 kamar yadda mai martaba Lami Don Adamawa kuma shugaban Capital Placo na duniya Dr. Barkindo Aliyu Mustafa ya bayyana a hirar da nayi da shi
a lokacin waɗanda aka ba shugabancin karanan hukumomi suna ganin kamar yawa sun samu yanci wajen NA wajen sarakuna kenan za su yi abin da su ga dama to sai suka dauki matakai na rusa burtali da kuma gandun daji inda shanu suke kiwo da mai da sauran suka raba ma mutane su mai da gonaki da abin su kuma dabbobi musamman dabbobin da ke aura kamar irin su shanu mu'jiza ce Allah ta basu na tuna hanyar da suke bi kuma daga waje in sun samu yaya za su tura ma wannan yayan wannan ilmin so saboda haka ga burtali kazo kai gona akai to kaga in sun zo suna tahowa in aka zo karshe ga gona sai su bi ciki kawai suna ganin kamar burtali din ne su ci abin da ke ciki ba suna tsammani ciyawa ce ba wai shanu ba za su san wannan masara ce wannan dawa ce ko menene ba you know to irin waɗannan abubuwan su ne suka tattaru suka tattaru suka maida Najeriya abin da muke ciki haka ai fada nan ai fada can ai fada nan ai fada can nan kuma waɗansu ma yan siyasa ba su taimakon abubuwa din su suke haddasa irin abubuwan su zuga waɗansu su tashi su je su afkama waɗansu su karkashe su su menene duk wannan ba abin nan bane
mai girma mai martaba Lami Don Adama nan kasar mu Najeriya muna da kungiyoyi da dama da suke magana da yawun al'umma Fulani wasu da suke lura da yadda lamura ke tafiya suna tsammanin yawar da aka samu na wayannan kungiyoyin shi yasa ba sa iya bin alƙibla ɗaya ko kuma su ji tsawatawa daga wurin ku da kuka zama iyaye
to wannan abin dariya ne akwai wani haduwa da muka yi muna tattauna yanda za a yi yara waɗannan abubuwa sai wani ya faɗa kamar yanda ka faɗa nan sai na tambaye shi nace shin ba Allah ne ya yi mu duka ba yace eh to ai da Allah yana so duk sai ya yi mu musulmi kuma yana so ya yi mu kristoci duk ya maida mu kristoci in ma yana so ya yi mu turawa duk ya maida mu ya yi mu turawa to Allah ma ya yi abubuwa daban-daban balle ni dan adam in ce in tashi sai in maida kowa ya bi layi daya ba zai yiwu ba so mu yi tunanin wannan domin kullu a rinka wannan magana don laihi ya koma kan sarakuna ko shugabanni a ce ai su ne ba su yin wani abu bayan da za ka yi da wannan kungiyoyi to cikin Islam din kanta kungiyoyi nawa ne ake da su to shine
basarakin ya ce mutunta addinai da al'adun juna su ne manyan batutuwa da kasar Najeriya take bukata don ta ci gaba da zama kasa daya dunkulalliya
lokacin da Russia suka kafa mulkin kwaminanci sai suka ce to in muna so mu samu zaman lafiya mu zauna lafiya to dole ne mu yadda akwai bambance-bambance a tsakani akwai na kabila akwai na addini in muka yadda da wannan na yadda kai Bahaushe ne wancan Inyamiri ne na yadda da kai ka yadda na ni to me zai kawo fada tsakanin mu amma sai kowa ya tashi ya ce sai shine ya kamata yayi kaza a kabila shi kaza a su ne menene kaza to in dai kana kawo irin waɗannan abubuwan to ba za ka zauna lafiya ba sai ka san eh ni gani daban ne kai kuma daban amma kuma zamu hadu mu zauna wuri daya mu yi aiki tare in muka yi wannan to zamu zauna lafiya haka Soviet Union suka yi suka zauna lafiya don kabilun da ke a lokacin Soviet Union Allah kada ya san abin nan nasu amma ka taba jin an yi fadace ko wani abin nan wannan shawara da aka bayar shine suka bi no a'a Inyamiri ya ce a shi wai sai ya zama shugaban kasa to Inyamiri bai zama shugaban kasa ba me zai faru a duniya in Allah ya kawo lokacin da Inyamiri zai zama shugaban kasa dole ne ya zama shugaban kasa ba da karfi ba
ko yaya basarakin ke kallon kiraye-kiraye da matasan kudanci da arewacin Najeriya ke yi na aware shekaru 57 da ayyana na samun yancin gashin kai
akwai Inyamirai shugabanni da kuma dattabai a cikin su wanda sun gani sun ji su ya kamata su yi wa matasan su magana mu kuma har arewa haka mu yi wa matasan mu magana shikenan sai ga an samu zaman lafiya no to dole ne mu gano cewa akwai bambance-bambance in mun gano wannan kuma mun yarda akwai to za a zauna lafiya shine
Mai martaba Lami Dan Adamawa kenan Dr. Barkindo Aliyu Mustafa a tattaunawa wasu da wakilin murya Amurka Sanusi Adamu kan hanyoyin da za a samar da zaman lafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya da ma sauran al'umman Najeriya baki daya. Masu rarraba annabawa karshen shirin namu na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin musamman ma wakilin murya Amurka Sanusi Adamu. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya
madalla an gaida Sarfilu Hashim Gumel. A shirin madadaren yau za ku ji cewa daruruwan mata sun so su gudanar da zanga-zangar lumana ta nuna rashin jin dadin su akan yadda ake wa mata da yara ƙanana fyaɗe a birnin Kano, amma kuma gwamnatin jihar ta bada umarnin a dakatar da su. Akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku, sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu dai ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko ta fito daga Muhammad Salihu Kauran Namu da jihar Zamfara, wanda ce hakika mun gamsu da ganawar da wasu gwamnoni da kuma jigajigan jam'iyyar APC suka yi da shugaba Buhari a birnin London. Haka zalika mun yi maraba da bayanan da suka yi dangane da lafiyar shugaban. Dan haka muke kira ga masu yaɗa labaran ƙarya akan halin da shugaban yake ciki, da su ji tsoron Allah su daina. Shi dai ciwo ba mutuwa bane, haka kuma rashin lafiya ta san kofar gidan kowa. Da fatan Allah ya ƙara baiwa shugaba Buhari lafiya da sauran ƴan uwa da ba su da lafiya. Amin. Wasiƙa ta biyu ta fito daga Alhaji Mele Sufari jihar Yobe, wanda shi kuma ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Gangamin da wasu matasa suka yi a harabar Majalisar Najeriya domin ƙalubalantar kuskure mar ƙara wa'adin takara abu ne mai kyau, domin ƴan majalisar Najeriya za su yi haka ne domin cimma wata manufa ta siyasa akan hana matasa takarawarsu a fagen siyasa. Shi kuma Isa Lawan Girgir da masanin girgir jihar Yobe Najeriya cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Gangamin da matasa suka yi a Majalisar Dokoki a Abuja don matsa lamba kan gyaran dokar da ta ƙayyade shekarun takara ya yi daidai, da fatan haƙa za ta cimma ruwa. Fatan alheri ga VOA Hausa. A gaskiya kamata ma'aikatu da makarantu su ƙayyade amfani da intanet a duniya baki ɗaya. Sako daga Usaina Alhaji Umar Fore Bagashuwa. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir da Balambayes Direban Tankajos. Wani suke cewa hakika mu matasan Najeriya muna goyon bayan zanga-zangar lumana da wasu ƙungiyoyin matasa ke yi a yau a babban birnin tarayya Abuja, domin nuna buƙatar a baiwa matasan Najeriya damar tsayawa takara a kujeru daban-daban a Najeriya. Shi ma sako na gaban haɗin gwiwa ne daga Muntar Ɗan Ma'azu Baban Khalifa Jikan Kande da Aminu Kano Mai da Garku da Al-Amin Kabir Isa Sokoto, wanda suka ce hakika mu talakawan Najeriya mun yi farin cikin ganin hotunan shugaba Muhammadu Buhari yana murmushi. Hakan ya nuna mana cewa shugaban yana samun sauki daidai gwargwado. Muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya da ƙarfin jiki. Amin. Da ƙarshe sai sakon Hadiza matar mai kamiya Oji Kwatas Gombe, wanda ita kuma ke cewa Allah ya sa taron da ministocin man fetur na ƙasashen Afirka suka gudanar a Najeriya ya kawo sauye-sauye a cikin ƙasashen na Afirka, ganin yadda ake sayar da man da tsada a wasu ƙasashen, musamman a ƙasar mu Najeriya.
To a gaida Ibrahim Jarmai, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Jared Kushner, surukin shugaba Donald Trump kuma mai bada shawara na musamman ga shugaban, zai amsa tambayoyi a yau Talata daga ƴan kwamitin tsaro na Majalisar Wakilai, wanda wani bangare ne na binciken yadda Rasha ta yi katse London a zaben shekarar da ta gabata. Kushner ya yi magana a jiya Litinin a da kwamitin tsaro na Majalisar Dattijai a wani zama da aka yi shi a keɓe, yayin da a sarari ya ƙarfafa zargin cewar babu wani da yake da wata alaƙa da Rasha a kwamitin kamfe na Trump ya zuwa lokacin zaɓe na Nuwamban shekara 2016 da kuma bayan nan. Kushner ya ce, ba ni da wata alaƙa da Rasha, ban kuma san wani da yake da alaƙa da Rasha ba a cikin ƴan kwamitin kamfe. Ya yi faɗi haka ne yayin da yake gabatar da jawabi a jiya a White House bayan zamansa da kwamitin binciken na ƴan Majalisar Dattijai. Lokaci ya yi da Majalisar Dattijai ta Amurka za ta kada ƙuri'a a yau Talata akan ko za su ci gaba da muhawara akan shirin sauya harkokin inshorar lafiya wadda aka bullo da shi a lokacin tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mai ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniya Mufit, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama don a saurari shirin yau da gobe.